الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikh Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata yana da wani kaso a ciki aiki ne zai muku an gane ku don haka idan yace sai an bashi wani abu zai yi wannan aiki ba laifi bane ba amma a farko baya zawwa yace shi ka san shi kaza ne a ciki cewa ushiri zai dauka aiki ne zai muku aiki ko sai an dandance tsakanin wanda za a ma aiki da shi wanda zai yi aiki in kwa fatawa ce kuka nema mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza alƙali anan sai ya baku fatawa ya faɗa muku cewa ga yanda za a kasa wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza in ya so kuje kuyi rabon gadon ku a wannan kuma baya halatta ya karbi wani abu ya ce sai an bashi wani abu domin ba da fatawa ibada ce baya halatta mutum ya nemi wani lada akan abin da zai bada na fatawa gani ko amma in ce kuka yi mu to anan yana iya cewa kaza za a bashi anan kuma sai ku gani in kun iya ku bashi idan ba za ku iya ba sai ku ce masa mu dai ya mana tsada za mu yi mu nemi wani ko kuma mu ma ma iya rabawa da kanmu in har ba kwa tsoron wata kura da za ta biyo baya amma in ana tsoron wata kura za ta biyo baya to dole ne a je wajen hukuma amma in dai babu matsala tsakanin magada kowane ne suna iya nema ya raba musu gadansu amma maganar cewa duk a miliyan daya sai sun fitar da jika dari in suka raba muku miliyan goma suna da miliyan guda wannan kwata-kwata babu wani dalili a kan shi kuma abin da ya kamata wato duk alƙalan da za su yi rabon gado ya kamata ya zamanto wanda aka tsora musu irin wannan nauyi ya zamanto suna da wani albashi wato a hukumanci wanda aiki ne aka tsora musu na su tsaya su ma al'umma kenan wasu abubuwa na kawai ne su ya kamata daga baitul mali ya kamata a ringa ba su aiki ne kawai za su tsaya su ma al'umma haka ya dace a shari'anci Now, to salatu tasbihi bayani ya gabata sallah ce raka'a hudu farko fatiha bayan fatiha mutum zai yi tasbihi 15 a tsaye na daga cikin nau'ikan tasbihi tasbihi wanda yake gamamme shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar idan yayi 15 a tsaye idan yayi ruku'u sai ya goma idan ya dago daga ruku'u sai ya goma idan ya je sujada ya goma idan ya dago daga sujada ta farko kafin ta biyu zai yi goma idan ya je sujada ta biyu zai yi goma idan ya dago daga sujada ta biyu zai yi zaman hutu a wannan zamanin hutu zai yi goma idan ka lissafa 75 kenan haka a raka'a ta biyu idan ya zauna kafin ya yi tahiyya sai ya yi tasbihi 10 shi ma idan ka lissafa za ka samu 75 haka a raka'a ta uku in ya dago daga sujada ta biyu ba zai miƙe ba sai ya yi zaman hutu a nan zai yi 10 shi ma in ka hada 75 sannan a raka'a ta ƙarshe kafin ya yi tahiyya zai yi 10 in ya yi tahiyya sannan ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salamce a takaice za ka samu tasbihi 300 daidai a ciki domin kowace raka'a tasbihi 75 ne a tsayuwa ne kadai ake yin tasbihi 15 darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama fasalin da ke bayani game da kasancewar imani na daduwa kuma na raguwa me ke kara imani sune ayyuka na ta'a me ke rage imani shine ayyuka na sako kuma tare da cewa fasiki daga cikin ma'abuta wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kafirta a sababin wani zunubi da ya aikata kuma bayan shirka sai dai idan ya halatta wannan aiki to kafircinsa ya tabbata domin duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta ma'ana duk wanda ya yi kudirin abinda Allah ya haramta cewa halaka ne ko da bai aikata ba to wannan ya kafirta kuma tare da cewa duk wanda ke aikata ayyuka na sabu ya mutu bai tuba ba to lamarinsa na ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan Allah ya ga damar yi masa rangwame zai rangwamta masa in ya ga damar azabtar da shi zai azabtar da shi gwalgwadon laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna kuma cewa shi tuba abin karɓa ne a tsawon dare da yini matukar wato mutum bai kai gargara ba kamar yanda baitittika uku na ƙarshen faslin shine malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wala nukaffir bil ma'asi mu'mina illa ma astihlalihi lima jana wa tuqbalu tawbatu qabla al gargara kama ata fi shir'atil mutahhara amma mata tughlaqu an talibiha fa bi qulu'i shamsi min maghribiha malam ke cewa wala nukaffir bil ma'asi mu'mina malam yace mu ahlus sunna wal jama'a ba ma kafirtar da mu'mini a sababin aikata ayyuka na sako kafirtar da mutum a sababin ya aikata aiki na sako wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace aqidar su wane ne aqida ce ta khawarij khawarij sune suke kafirtar da mu'mini a sababin aikata aiki na sako in ƙarya kai kana ce akan ta ka kafirta in shan giya mutum yayi ya kafirta in kwace ya kafirta in yi da mutane ya kafirta a aqidar khawarij in dai mutum ya aikata aiki na sako yana ce akan sa to su kawai sun tabbatar da kafircinsa su kuma mu'tazila suka ce huwa bainal manzilataini yana tsakanin wasu matsayi guda biyu shi ba mu'mini shi ba kafiri ba suka ce amma in ya mutu akan haka suka ce mun kwatsa ma khawarij dan wuta ne su khawarij suka ce duk wanda ya aikata aiki na sako yana ce akan shi to ya kafirta kuma in ya mutu akan haka bai tuba ba suka ce dan wuta ne to a aqidar ahlus sunna wal jamaa a sababin aikata aiki na sako koda mutun ya nace akan aiki baya kafirta shine yace wala nu kafir yace mu ahlus sunna wal jamaa ba ma kafirtar da mu'minan mu'mini bil ma'asi a sababin aikata ayyuka na sako illa ma astihlalihi lima jana sai dai tare da halitta warfa ga abin da ya aikata na sabon indi yayi kudirin cewa abin nan da ya aikata halaka ne wani ne ya haramta to wannan kafircin shi ya tabbata dalilin da yake tabbatar mana cewa mumini baya kafirta a sababin aikata ayyuka na sabo shine wancan hadisi na Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata a kansa hadisin na cikin sahihul bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bai uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasrifu wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah ومن أصاب من ذلك شيئا فهو في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه ماذا الله يجي كل شفا دني إتتي مبايعة أبسا تشي وابذاكو هذا بوتر الله دواني بذاكو يساتا با بذاكو يزنبا بذاكو يواتو كسان كيبا ba za ku zo da wani yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙawahuwanku ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake ma'ruf sananne a shari'a maza Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan alƙawari sakamakon sa na ga Ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana duk wanda ya cika da wannan mubai'a maza Allah ya ce ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wanda ku ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai fa uki wa fid dunya aka masa hukuba a nan duniya ma'ana barawo ne yayi sata aka yanke masa hari ko mazinaci ne aka tabbatar da yayi zina aka masa haddi maza Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan haddi shine kankarar wannan laifi a kiyama Allah ba zai bincike shi ba game da wannan laifi sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan ثم ستره الله سنة الله يرفع مسا أسيري بأجر كيشبا مزا الله يشفى هو إلى الله لما رنشنا بأبنيني سبحانه وتعالى إن شاء أفا أنه إن الله يقداما يمسا رنغمي وإن شاء أقبه إن يقداما كما يمسا أقوبا وانا دليلي نيوان ديكي تبتد تشيوا مميني بايا كافرتا أسبب أيكة أيكي نساقو kuma dalili ne wanda yake tabbatar da duk wanda ya mutu yana aikata ayyuka na sako bai tuba ba to ba maganar kace dan muta ne malam ya faɗa a baya yake cewa wala naqulu innahu fil nar mukhalladun bal amruhu lil bad tahta mashi'ati lil ilahi nafiza insha'a fa anhu wa insha'a akhadha dan haka lamarin sa sai ka maida zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan aikata aikin sako baya kafirtar da mutum sai dai idan mutum ya halatta haka ma'ana ya kudirce halaccin abin da ya aikata to wannan shine yakan iya kafirtar da shi sai malam yace wa tuqbalu tawbatu qabla al-gargara ana karbar tuba na bawa kafin ya kai gargara idan aka ce gargara shine lokacin da wato rai yake sama yana ƙasa ma'ana numfashi yana hawa yana sauka an gane ko matukar kenan mutum bai shiga ba hali wanda yake na fitar rai in dai ya tuba game da duk koma wani laifi ne to Allah ya zai karbi tubansa in dai kafin mutum ya shiga cikin wannan yanayi wannan kenan abin da ya shafi ɗaiɗai kun jama'a kenan lokaci wanda yake na tuba kafin mutum ya kai gargara duk wanda ya shiga gargara ma'ana rai ya fara fitar rai to koda ya tuba Allah baya karban tubansa domin Allah ya faɗa walaysatit tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima wannan aya tana tabbatar da duk wanda ya shiga yanayi na fitar rai ko ya tuba Allah baya karban tubansa amma kuma wani laifi ne mutum yake kai kafin ya shiga cikin wannan yanayi in dai ya tuba ya kyauta da tuba ya cika sharuɗa na tuba to Allah na karɓan tubansa in laifi ne tsakaninka da ubangijinka sharuɗa uku ne kamar yadda bayani ya gabata farko dena aikin sako take yinki shine mai akdari yake cewa wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutaladdisan biha take yinki mutum ya dena wannan aiki na sako ba maganar cewa sai zuwa jimawa kana da tabbacin kai minti da nan gaba sannan abu na biyu shine yin nadama akan abin da ya wuce ma'ana ayyukan da ka aikata na sako kai nadama yana daga cikin yin nadama shine biyo baya da ayyuka na kwarai sannan sharadi na uku shine kai niyyar cewa a iya abin da ya rage ma na kwanukan rayuwa ba za ka koma aikata wannan laifi ba to waɗannan sharuɗa guda uku din sun cika Allah na karɓar tuban bawa kenan anan matukar mutum bai kai wannan yanayi in kuma kasancewar akwai haƙƙi na wani to labudda ka mayar masa da haƙƙinsa ko ka nemi cewa ya yafe maka in dai akwai haƙƙin wani ka zalunce shi a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a rayuwar nan da jikinsa to anan ka je ka tabbatar masa cewa ga ya abinda kai masa kuma ka nemi cewa ya yafe maka in baka da halin mayar masa da dukiyar shi anan sai ka nemi cewa ya yafe maka in ya yafe maka to wannan tuba ya tabbata to shine anan sai malam yace kama atafi shir'atil muqahhara kamar yanda yazo a cikin shari'a wadda take a bantsarkakewa game da duk wani datti ita ce wannan shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da ita hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir yace ubangiji ta'ala na karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba sannan da waccan aya da muka karanto ke cikin suratul na'am wannan cikin suratul nisa walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima sanan malam sai yace amma mata tughlaqu an qalibiha fa bi qulubi ash-shamsi min maghribiha malam yace ka san da cewa lokacin da ake kulle kofar tuba game da mai neman tuba wannan na kasancewa a sababin hudowar rana daga mafadarta wannan kenan abin da ya shafi rayuwa ta duniya gaba ɗayanta akwai lokacin da in ya zo to duk wanda ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa lokacin da rana ta fara hudowa daga mafadarta kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa har yan guruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra al-aya ashahid Ubangiji ta'ala ke cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da sharan ayoyin ubangijinka ke zawwa malamai suka ce shine hudowar rana daga mafadarta la yanfa'u nafsan imanuha wato duk wata rai imaninta a wannan lokaci ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qabl wanda bata yi imani ba gabanin haka sai ce auka sabat fi imaniha khaira ko ta aikata wani aiki na alkhairi game da imaninta to ba zai amfane ta ba duk wanda kafin wannan lokaci bai yi imani ba to koda yayi imani bayan hudowar rana daga mafadarta Allah ba zai karbi imaninsa ba haka kuma hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil layli liyatuba musibun nahar wa yabsudu yadahu bin nahar liyatuba musibul layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha manzo Allah yake cewa lalle ubangiji ta'ala na shimfida hannunsa wato a cikin dare domin ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin yini kuma na shimfida hannayensa a cikin yini domin ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare ubangiji ta'ala bai gushe ba akan haka kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta fara hudowa daga mafadarta to wannan kofa ce ta karfin tuba wanda Allah ya halicce ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya halicci wannan kofa ya buda ta tun ran da ya halicci duniya sannan wannan kofa gabda alkiyama za a kulle ta shine lokacin da rana ta fara hudowa daga mafadarta kina wannan abin da ya shari kenan gaba dai jama'a zamani kenan matukar wannan lokaci bai yi ba duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa zamu tashi fasli na gaba qala an-nazim rahimahullahu ta'ala faslun fi ma'rifati nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وتبليغه الرسالة وإكمال الله وإكمال الله لنا به الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد 50 من الأعوام مضت لأمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرد 5 عليه وهتم وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذئنين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق Malam Allah ya ji kansa ke fada faslun wato wannan fasli ne wanda ke bayani fi ma'rifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam game da sanin haqiqanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam abu na farko kenan sani wanda yake na haqiqa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gaba ta farko wanda wannan fasali ya kunsa abu na biyu sai ce wa tablighihir risala da kuma tabbatar da cewa ya isar da manzancin da ubangiji subhanahu wataala ya dora masa sannan sai ce gaba ta uku wa ikmalillahu lana bihiddina da bayani game da cewa Ubangiji ta'ala ya cika mana wannan addini wato da wannan manzo da ya aiko mana gaba ta hudu wa annahu khatamun nabiyina wa sayyid waladi adama ajma'in cewa kuma shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan sa kuma shine shugaban ƴaƴan adam gaba ɗayan su cewa shine fiyayyen halitta an gane ko ma'ana duk wasu masu daraja idan ka jimulce su gaba daya ba su dau daya daga cikin dubun darajar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ma manzonshi sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wasu masu daraja a hada su gaba daya daya daga cikin dubu ba su dauka ba game da darajar da Allah ya ma manzonshi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya san iya matsayin sa sai ya ce wa anna man yadda annubuwa ba'dahu lalle duk wanda yayi da awar annabta bayan sa fa huwa kafir tacicin makaryaci ne kuma jinin sa ya halatta duk wanda yayi da awar cewa shi ma annabi ne bayan turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to makaryaci ne to shine anan farko wato mallan ke fada yake cewa nabiyuna Muhammadin min Hashimi yace annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai yace min Hashimi wato yana daga ƴaƴan Hashim an gane ko a takaice kenan alkunyar sa sai ka ce Abu al-Qasim kenan huwa Abu al-Qasim wato shine Abu al-Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murra ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinana ibnu Khuzaima ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan wannan dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takeice kenan wanda ta tabbata zuwa Adnan wannan ya tabbata a hadisi wanda shi Adnan dani daga cikin ƴaƴan Isma'il alaihi salam kenan shine yace nabiyuna Muhammadin yace annabin mu Muhammad min Hashim yana daga cikin ƴaƴan Hashim kenan shi da ni na Abdullahi shi kuma Abdullahi da ni na Abdul Muttalib suna Abdul Muttalib shine Shaybatul Hamd mahaifin Abdul Muttalib wato shine Hashim shi kuma Hashim din sunan shi Amr mahaifin Hashim shine Abdul Manaf shi Abdul Manaf sunan sa Mugira mahaifin kenan Abdul Munaf shine wato Qusay shi kuma Qusay sunan sa Zaid sunan mahaifin Qusay wato shine Kilab shi kuma Kilab mahaifin sa shine Murra shi kuma Murra dani na Ka'ab Ka'ab shi kuma dani na Lu'ay Lu'ay dani wanda yake na Ghalib Ghalib shi kuma dani na Fihr Fihr shi kuma dani na Malik shi kuma Malik dani ga An-Nadr Nadr shi kuma dani ga Kinana Kinana shi kuma dani na Khuzaima Khuzaima dani na Mudrika Mudrika shi kuma dani na Ilyas Ilyas shi kuma dani na Mudar Mudar kuma mahaifinsa shine Nizar Nizar dani na Ma'ad Ma'ad shi kuma dani ga Adnan Adnan shi kuma yana daga cikin ƴaƴan Isma'il alaihi salam wannan kenan abin da ya shafi bangaren mahaifinsa mahaifiyarsa wato ita ce Amina bintu Wahab wanda Hausawa suke cewa Amina an gane ko Amina ko sai tarkin ma a ce Ami amma in a larabce ne Amina kenan an ciro ne daga al'amun al'amun shine wato nutsuwa ta zuciya wato da gushewar dukkan wani tsoro da firgici kenan ita ce Amina bintu Wahab diyar Wahab shi kuma Wahab dan Abdul Manaf ne Abdul Manaf shi kuma dan Zuhra ne shi kuma dan Kilab dan Murra dan Ka'ab dan Lu'ay kenan sukan hade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a wajen kakanni daga wa suke hadewa daga Kilab ibn Murra anan kenan suke hadewa ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko ita mahaifinta shine Wahab shi kuma Wahab dan Abdul Manaf ne Abdul Manaf dan zuhura ne shi kuma zuhura kenan dan kilab ne kilab shi kuma kaka ne daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shi ne a takaice anan mallan yace nabiyuna muhammadin min hashim yace annabi mu muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yace dani daga cikin ƴaƴan hashim kenan jika ne na hashim sai yace ilazzabihi duna shakkin yantami wato yantami manzon Allah na dangantuwa ilazzabihi zuwa abin yankawa ko kuma wanda aka yi nihin a yanka ubangiji ta'ala ya yi belinsa wane ne shine annabi isma'il mallan yace duna shakkin ba tare da kokonto ba babu kokonto daidai da misqalar zarra dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yantami ma'ana na kai dangane ila zabihi zuwa ga annabi isma'il shine wanda ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul safat lokacin da mahaifinsa ibrahim alaihi salam ya bashi labari game da mafarkin da yayi yace ya bunai inni arafil manami anni azbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin har aka kai fadar sa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muslimin ubangiji ta'ala yace wa fadainahu bi zibhin azim muka yi belin Isma'il da wani abin yanka wanda yake mai girma to dan haka ake masa wannan lakabi shi Isma'il alaihi salam ake cewa azzabi azzabi bi ma'ana al-madhbuh fa'ila ne bi ma'ana mafud kenan wanda aka yi nihin yankawa ubangiji ta'ala ya yi belin sa shine yace yantami wato annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kai dangane ila zabihi wato izuwa ga annabi Isma'il duna shakkin ba tare da wani kokonto ba dan haka dai a takaice duk wata danganta da ka sani babu wata danganta wanda take mafi daukaka mafi daraja mafi asali sama da dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim da kuma sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala daga cikin ƴaƴan isma'il wato ya zabi wato daga cikin ƴaƴan isma'il ubangiji ta'ala ya zabi kinana wato daga cikin kinana ya zabi quraishawa daga cikin quraishawa ya zabi banu hashim daga cikin banu hashim ubangiji ta'ala ya zabe shi a cikin dukkan waɗannan wato mahaifa sai da Allah ya tankade ya rauraye ya zabi fiyayyen halitta shine manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan duk wata danganta duk wani asali koma bayan danganta ne da asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen daraja to dan haka kuma aihuwarsa abin da ya shahi tarihi shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sunan Tirmidhi an haife shi ne wato a shekarar da giwa ta kawo hari zuwa birnin Makka an gane ko a karkashin jagorancin wani shaydani shine Abraha wanda Allah ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul Fil wanda tsabar hasada da kiyayya ta sa shi wannan sarki Abraha wato ya gina wata cuci a birnin Sana'a Sana'a capital ce ta Yemen ya sanya ma wannan cuci suna Qulays me yake nihi wato domin ya juyo da hankalin Larabawa su dawo su ringa bauta a wannan daki wannan cuci da yawan nan ta zaman to kishiyar Kaaba to aka samu wani ya shiga cikin daki cikin dare yayi bayan gari duka sai ya goga a jikin gwangwa wannan abu sai ya fusata Abraha sai ya rantsuwa cewa sai ya tafi ya rushe Kaaba yaga kuma abin da zai biyo baya shine a lokacin nan ya shirya wani babban giwa turan giwa shine matsayin katirfila kenan wanda in ta tafi ta hangaji dakin gaba ɗaya zai rubuce zai zama gani aka tafi da shi da rundunarsa ta yaki lokacin da an tinkari birnin Makka Ubangiji Ta'ala ya nuna musu aya illa kasancewar wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu giwar tai gurbani ta ji gaba ta ji baya idan an tada ta an juyo ta a dawo gida sai ta ringa hudu in ma in aka ce ta tinkari Ka'aba kuma bata nufatar wannan fuska to ana cikin irin wannan yanayi Ubangiji Ta'ala ya aiko musu abin da yake santa mana a cikin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'qul to a wannan shekara digiwa ta kai hari birnin Makka a wannan shekara aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suke sanya tarihin cewa abu kaza an yi shi a shekarar da giwa ta kawo hari ko kuma kafin giwa ta kawo hari da shekara kaza ko kuma bayan giwa ta kawo hari da shekara kaza aka yi kaza a lokacin nan Larabawa suke kiskanta tarihi da wannan lokaci to hadisi ne ingantacce a cikin Sunan Tirmidhi wanda wato Abdul Muttalib ibn Abdullah ibn Qais ibn Makrama daga mahaifinsa daga kakansa kakansa yake cewa an haife ni ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar giwa ma'ana shekarar da wannan giwa ta kawo har zuwa birnin Makka kuma Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ya tambayi wani mutum ana kiran shi Qabas ibn Ashyam dan uwan Bani Amr ibn Lays yace a anta akbar am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai ka fi girma ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa rasulullahi akbaru minni yace manzon Allah yafi ni girma ma'ana yafi shi daraja sai yace amma wa ana aqdamu minhu fil milad amma a wajen aihuwa yace ni nafi shi ma ma'ana nafi shi kwanuka sai yace masa domin ni naga wannan gulbudin abin da giwa ta zo da shi a shekarun da ta kawo hari Makka yace ni na gani wannan shekara a ita ce aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan amul fil to shine anan malam yace mauliduhu bi makkatan mutahhara wato mahaifarsa wato ko kuma kace an haife shi ne bi makkatan mutahhara wato a Makka wadda take abin tsarkakewa Ubangiji Ta'ala ya tsarkake birnin Makka game da duk wani datti shine yace mauliduhu mahaifarsa bi makkatan mutahhara ma'ana na an haife sa ne a birnin Makka al-mutahhara wanda take abin tsarkakewa game da dukkan wani datti hissan wa ma'ana sai yace hijratuhu yace hijrarsa fa ta kasance da baibatar munawwara wato ga birnin Madina al-Munawwara wadda take abar haskakawa da hasken wahayi kenan shine hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine yace hijratuhu wato hijrarsa li daibatan munawwara wato ya kasance ne ga birnin Madina domin baiba suna ne daga cikin sunayen Madina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ambace ta da wannan suna shi ya sanya mata suna baiba kuma shi ya sanya mata suna faba shine yace hijratu hijrarsa ta kasance ne baibatan munawwara wato ga birnin Daiba al-Munawwara wadda take abar haskakawa da hasken annabta wato wannan tarihi na cewa aihuwar ko kuma mu ce dalilin da ke nuna cewa Makka ita ce mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gun hijirarsa ga birnin Madina dalilai ne sun wuce a lissafa wanda waɗannan dalilai suna cikin littattafai na farko irin su At-Taura da Injila a cikin su Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Makka kuma wurin hijirarsa wato ita ce birnin Madina dan haka Yahudawa ƴan share wuri zauna da suka karanci haka a cikin littattafan su suka je suka kama birnin Madina suka zauna dan kwadayin wannan annabi wai ya kulla daga cikin su wasu ba suka je suka kama Khaibar suka je suka zauna domin a abinda suka karanta inda zai kasance wurin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri ne wanda yake da dinai da sauransu to su anan sun kuskure mahaifar shi ita ce makka sun jahilci haka ita madina wurin hijira shi ce ba mahaifarsa bace shine sai malam yake cewa ba'da arba'ina ma'ana bayan shekara 40 da aihuwarsa bada alwahyu bihi wato wahayi sako na ubangiji subhanahu wataala ya fara sauka zuwa gare shi bayan ya cike shekara 40 wanda galibin annabawa da manzanni ubangiji ta'ala yakan ba su annabta da manzanci bayan sun cike shekara 40 domin shekara 40 wato shine haddi wanda yake na cika na dan adam kenan daga 40 abin da ya gaba kuma baya aiki shine yace bada alwahyu bihi wato ba'da arba'ina bayan cika shekara 40 da aihuwarsa bada alwahyu bihi wato wahayi na ubangiji subhanahu wataala ya fara sauka gare shi sannan sai yace thumma da'a ila sabili rabbih sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da kira wato zuwa tafarkin ubangijinsa subhanahu wataala shine wannan addini na musulunci Aisha Allah ya kara mata yadda ta bayyana mana yanda wato wahayi ke sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisin yana cikin sahihul bukhari Aisha ke cewa awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya salihah take cewa farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wahayi wato shine mafarki wanda yake kyakkyawa an gane ko mafarki wanda yake kyakkyawa shine Aisha take cewa wato fa kana la yara ruya illa ja'at mithla falaq ismi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya mafarki face wannan mafarki sai ya zo tamkar hasken azuba komai sai ya bayyana ma'ana duk abin da yake mafarki sai ya bayyana to wannan hikima ta ubangiji subhanahu wataala shimfida ce yake ma annabawansa farkon abin da ake fara musu da shi na wahayi shine mafarki amma mafarki suke ganin abu duk abin da suka yi mafarki ko wahayi ne sai ya tabbata to wannan mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kwashi wata 6 iya wahayin da ake masa a mafarki ne yake gani duk abin da ya gani a mafarki haka zai tabbata sannan take cewa sannan sai aka kimsa masa wato san kadaita a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saka masa san kadaita baya son zama a cikin mutane ya huso ya kadaita to a lokacin nan sai ya zamanto yana kadaita a cikin kogon Hira wato yana bauta ma ubangijinsa idan ya zo wajen matar shi Khadija ta shirya masa guzuri zai dau guzurin sai ya tafi kogon Hira ya samu wasu kwanuka yana bautar ubangiji idan guzurin ya kare har sai ya dawo ya sake daukan guzuri ya koma to ana haka har aka kai lokacin da mala'ika ya zo masa shine farkon wahayi jibrilu alaihi salam wato ya zo masa a lokacin nan sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ikra wato ikrat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ma ana bi kare yace ni ba mai karatu bane ma'ana a takeice ban iya karatu ba dan Allah ya faɗa mana wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala taqubuhu bi yaminik idan da tabal mujid kafin haka da mun iya karatu ba yace masa ma ana bi kare a lokacin nan jibrilu alaihi salam ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjiga shi ya matse shi yace masa ikra manzon Allah yace masa ma ana bi kare ni dai ba mai karatu bane sai da ya masa kusan karo uku ana hudu sannan ya ce masa ikra'a bismi rabbika alladhi khalaqal insana min khalaq har izuwa khalaqal insana min 'alaq har izuwa karshen ayoyin da suka sauka ya isar masa da wannan sako to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a furgice ya dawo gida wajen matarsa Khadija yake ce da ita zambiluni a wata riwaya dasbiluni ma'ana kulli dini hankalinsa a tashe. To a lokacin da ya dan dawo cikin hayyacinsa, sai yake faɗa ga Khadija, yake ce mata, wallahi naji tsoron hallaka ga kaina, naji tsoron hallaka domin ya ga abin da bai taba gani ba, domin a wannan lokaci ya ga mala'ika Jibril akan sifar yanda Allah ya halicce shi, ya baje fukafukansa 600, kowane fuffuke daya zai iya tushe mahudar rana da mafadarta. To a lokacin nan Khadija sai take ce masa, kalla wallahi la yukhzika Allah abada, take cewa ko da ya kada ka tada hankalinka Allah ba zai kaskanta ka ba. Tace masa, innaka latasilu rahima, tace domin kai kana sadar zumunta, wa tahmilul kalla, kuma kana daukar nauyin wanda baya iya daukar nauyin sa, wa taksibul ma'luma, kana yin sana'a domin ka taimaka ma wanda bai ya, wa tabri dhaifa, sannan kuma kana daukar gara ta baki, ma'ana kana shirya ma bako abincin da zai cika bashi masauki, sannan wata inu ala nawa'ibil haq, duk wata musiba ta gaskiya idan ta samu mutum kana taimaka masa. Su kuma a jahiliya sun jarraba duk wanda yake da wannan dabi'u da waɗannan halaye, to ba yadda za a yi kunyata ya kaskanta. A lokacin nan Khadija sai ta kama hannunsa ta tafi da shi wajen wato wani amminta, shi ne Waraka ibn Nawfal, dan ammi ne na Khadija, Allah ya kara masa yadda, shi ne Waraka ibn Nawfal dan ammin Khadija ne, domin shi mutum ne wanda ya yi kiristanci a jahiliya, ya yi nasaranci a jahiliya kenan, kafin musulunci da ba nasari ne, kuma ya kasance ya iya rubutawa rubutu wanda yake Ibraniya, don haka yana rubuta wani abu daga cikin littafin Injila wato da harshen Ibraniyanci. Dattijo ne wanda yake shekaru sun tura har ma ya makauci, sai yake sai Khadija take ce masa, ka saurari abinda wato dan ammi, amma take cewa ya kai dan ammina, ka tsaya ka saurari abinda dan uwanka zai faɗa maka, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan shi Waraka sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace masa, menene ka gani? Manzon Allah ya bashi labari game da abin da ya gani na mala'ika, sai yace masa, hazan namusul ladhi anzalahu Allah ala Musa, wannan ai mala'ika ne wanda Allah ya saukar ma annabi Musa. Sai yace, ya laita ni fi hajira, yace ina ma a ce ina matashi maji karfi a lokacin da al'amarinka zai bayyana, laitani akunu hayyan, yace ina ma a ce na kasance raye, laitani akunu hayyan, ina ma a ce ina raye a wannan lokaci, lokacin da wato jama'arka za su fitar da kai daga mahaifarka. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mamaki, yace awu mukrin shi yahum, yace yanzu mutane na za su fitar da ni daga birnin Makka? Kala na'am, yace kwarai da gaske. Ta ina ya san za a fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka? Ya karanta ne a cikin Injila. Yace masa, lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya, yace babu wani mutum gabaninka da yazo da kwatancin abinda kazo da shi face sai an yi gaba da shi da kiyayya. Sunna ce ta Allah, duk wanda yazo da gaskiya farko sai an yi gaba da kiyayya da shi, daga baya wanda yake da rabo Allah ya fahimtar da shi. Sina sai yake cewa, wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran, yace wallahi in har Allah ya kaddara yinin da al'amarinka zai bayyana, in har ya riske ni, yace to zan taimaka maka taimako wanda yake mai karfin gaske, sannan ba tare da an dau lokaci Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa. To dan haka wannan a takaice yana nuna mana wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko dai mafarki ne yake yi tsawon wata shida, sannan wato mala'ika ya fara zo masa wato da sako daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, shine yace ba'dar ba'ina, bayan shekara 40 da aihuwarsa, bada alwahyu bihi, wato sako na Ubangiji subhanahu wataala ya fara sauka gare shi. Summa da'a ila sabili rabbi, sannan sai ya ci gaba da kira zuwa tafarkin Ubangijinsa wato shine wannan addini na musulunci wanda Allah ya aiko manzannin sa da shi ya saukar da dattafai wanda addini ne wanda Allah ya yi alƙawarin ba zai karba ma wani addini ba zai karbi wani addini a ranar kiyama in ba musulunci ba shine malam yace ashra sinina wato tsawon shekara 10 manzon Allah yana kira zuwa bin tafarkin ubangijinsa ayyuhan nasu manzon Allah yana cewa ya ku jama'a ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada ma'ana ayyuhan nasu ubudu rabban ya ku jama'a ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada ta'ala sha'anuhu ubangijin da lamarinsa ya daukaka wa wahidu ku kadaita shi kar ku sanya masa kishiya tsawon shekara 10 tun ran da Allah ya aiko shi a matsayin annabi manzo to iya abin da yake kira shine kadaita Allah a cikin ibada mutane su faɗi la ilaha illallah su gudurce ma'anar ta iya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira kuma sai da aka yi shekara 3 manzo Allah yana kira abu ne bayan shekara 3 da ta cika yana kira abu ne Ubangiji ta'ala ya saukar masa sako na cewa lokaci na a fito a bayyana wannan kira to yayi shine Ubangiji ta'ala ya saukar masa fasu da abi mata Umar Ubangiji ta'ala ya ce masa bayyanar da abinda aka umarce ka ma'ana ka fito fili ka fada a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili yana fada ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuhlifu hatta da kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga yana kiran jama'a cewa ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke da bukata a nan duniya da makomaku lahira shine anan malam yake bayyana mana yace thumma da'a sannan si kira ila sabili rabbihi zuwa bin tafarkin ubangijinsa kenan shine musulunci ashar sinina tsawon shekara 10 ayyuhan nasu ubudu yana fada yana cewa ya ku jama'a ku kadaita rabban ubangijin ku a cikin ibada ta'ala sha'anuhu ubangijin da lamarinsa ya daukaka wa wahidu ku kadaita shi kar ku sanya masa kishiya sai yace wa kana qabla zaka amma kafin haka malam yace fi gari hira'i wato manzon Allah ya kasance a cikin kogon hira ya kalu wato yana kadaita bi zikiri rabbihi wato game da ambaton ubangijinsa anil wara gabarin wato jama'a kina manzon Allah yakan kadaita a cikin kogon hira amma kafin haka game da ambaton ubangijinsa wannan shine wanda asali wasu suke daukan wata halwa sun sayo ta a cikin addini na mutun ya kadaita wai baya shiga cikin jama'a yayin kwana da kwanuka ba maganar fitowa sallar jama'a ba maganar wani ya ganshi kuma wai ba a cin abin da ya fita daga cikin dabba ne rai ba a shan madara ba a cin nama ba a cin kwai mutum wai yayin kwanuka wani adadi ne yake gudawa wannan kwata-kwata ba ta da asali a addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya aiko shi ne a matsayin manzo an kimsa masa san kadaita kuma can ne yake zuwa ya kadaita domin ya samu nutsuwa ya gana da ubangijinsa amma bayan Allah ya aiko shi a matsayin manzo manzon Allah bai taba yin halwa ta daidai da yin daya cewa ya shiga ya koyi ya ce baya fita kawai ibada yake bai taba yi ba an gane ko kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo ko babu doka bayan Allah ya aiko shi a matsayin annabi manzo to duk abin da ya aikata da duk abin da ya fada doka ne a kawai amma kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo babu wasu dokoki abubuwan da ya aikata ba sa cikin shari'a kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo shine anan malam yace wa kana qabla zaka kenan kafin ya kai shekara 40 kafin wahayi ya zo masa shine yace fi gari hira'i wato ya kasance yakan fake a cikin ku ya kalu yakan fake anin wara gabarin jama'a fi gari hira'in a kogon hira bi zikiri rabbi wato game da ambaton ubangiji shi yakan kadaita a cikin ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan malam sai ya ce wa ba'da 50 min al'awani wato bayan shekara 50 bayan shekaru 50 da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabat shine yace wa ba'da 50 min al'awani bayan shekaru 50 mabat da suka wuce li umr sayyidil anani wato ga rayuwar shugaban wato halittu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru 50 asra bihi Allahu ilaihi ubangiji ta'ala ya tafi da shi zuwa gare shi fiugula wato a cikin dukwai waɗanda suke na dare wa farada al-khamsa alayhi ubangiji ta'ala ya farlanta masa sallah lokaci biyar shi da al'ummarsa wa hatam ubangiji ta'ala ya cancanta masa ma'ana ya wajabta masa wannan sallah lokaci biyar kenan bayan shekaru 50 da suka wuce da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo manzo na musamman shine jibrilu alaihi salam kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari hadisin jabir Allah ya karama masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da quraishawa suka karyatar da ni manzo Allah yace sai na kasance wato na zo na zauna a nan cikin hijirar Isma'il wannan dan kewaye wanda yake cikin Ka'aba yace ubangiji ta'ala sai ya yi man baitul maqdis manzo Allah yace sai na haɗi ina ba su labarin game da wato alamomi da ayoyi ina ba su labarin ga yanda baitul maqdis yake Allah ya yi masa daga nan yake ganin dukkan abin da yake baitul maqdis kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari sana'a riwaya ta Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa yayin da wato nike a nan cikin hijirar Isma'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wani mai zawwa ya zo mu a lokacin nan da ya zo wato sai ya kama ni sai ya tsabe kirjina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka fito da zuciyata aka saka ta a cikin wata tasa aka wanki wannan zuciya manzo Allah yace sai aka cika wannan zuciya tawa an gane ko tasar da aka zo da ita ta zinare ce manzo Allah yace cike da imani wannan tasa aka zo aka wanke zuciya ta sannan sai aka cika ta da abin da yake ciki manzo Allah yace sai aka maida aka yi a lokacin nan yace sai aka zo mun da wata dabba wanda bata kai alfajiri amma ta fi shaki shine almajirin Anas al-Jarud sai yake cewa huwal buraq ya aba hamza ita ce dabbar da ake ce mata buraq yace kurai da gaske ita ce ita bata kai ba tsawon alfajiri amma kuma ta fi daki kuma faraji aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita Anas yake cewa ita wannan dabba inda ta hango nan take aza kohonta daga nan misali idan maradi ta hango a nan za ta aje kohotanta a lokacin nan manzon Allah ya ce aka dura ni akan wannan dabba aka tafi da ni baitul maqdis daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar wata guda ne zuwa wata guda zawwa wata guda a cikin wannan dan yanki na dare aka tafi da shi can manzon Allah ya ce sannan daga nan aka yi sama da ni shine aka tafi da shi kamar yadda yake cikin kissa ce wanda take mai tsawo har aka kai inda aka je da shi sama ta bakwai tun daga sama ta farko har zuwa sama ta bakwai yana wucewa da annabawan Allah a sama ta bakwai ne ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salam a nan da aka je sama ta bakwai da shi manzon Allah ya ce aka isa da ni wajen Sidratul Muntaha wata magariya ce ta tukewa manzo Allah ya ce ƴaƴan wannan magariya yanda ka san tuluna haka suke wato ganyen magariyar manzo Allah ya ce kamar kunnan giwa haka yake a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ababan al'ajibba daga nan kuma aka yi gaba da shi ya gana da ubangijinsa ba tare da wani tsani na mala'ika ubangiji ta'ala ya farlanta masa sallah 50 shi da al'ummarsa a tsawon yini da dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar dawowarsa sai ya haɗu da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya tambaye shi me ubangijinka ya baka kai da al'ummar ka manzo Allah ya nuna masa an masa kyautar sallah 50 a tsawon yini da dare annabi Musa sai yake ce masa wa inni wallahi kad jarrabtu an-nasa qablak yace wallahi ni na gwada mutane gabaninka wa'alajtu bani isra'ila ashaddal mu'alaja yace na goga da mutane na banu isra'il wato matukar gogawa yace ina baka shawara farji'i ila rabbi kuma wajen ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummati ka nemi cewa ya saukaka ma al'ummarka bayan da za ya al'ummarka ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare manzo Allah yace na koma sai aka rage mun goma ta zama 40 na dawo annabi Musa yace koma dai a rage maka manzo Allah ya koma aka daddada a rage goma ta zama 30 ya dawo ya nuna ma annabi Musa annabi Musa yace masa koma dai a rage ya koma aka saki rage goma ta koma 20 ya dawo annabi Musa yace masa koma dai ya koma aka rage ta dawo goma annabi Musa yace masa koma dai a ƙara ragewa ya koma da aka rage ta zama 5 a lokacin nan ubangiji ta'ala yace masa to ba a canza fada a gona wannan 5 kin nayi kyautar ta ne kai ga al'ummarka amma a gona a matsayin 50 dai da ya dawo ya nuna ma annabi Musa wannan 5 kin annabi Musa yace ya koma da ya sake rigewa manzo Allah yace masa ina jin kunyar ubangiji na ba zan iya komawa ba to wannan a takaice shine malam yake cewa anan shine sai yake ce mana wa farada al-khamsa alayhi ubangiji ta'ala ya farlanta masa sallah lokaci 5 wa hatam wato ya wajabta masa wannan salloli 5 shi da al'ummarsa sai yace wa bada a awami 3 marat wato bayan shekaru 3 da suka wuce kenan kaga sallah kenan kafin hijira da shekara 3 aka farlanta domin isra'ila da hijira a shekara ta 10 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin annabi manzo aka yi wato isra'i da miraji ne kuma wannan isra'i da miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi shi ne da gangan jikin shi kuma da ransa kuma a farke ba a cikin barci ba kamar yadda wasu suke cewa ai a cikin barci ne aka yi wannan dashi to malamai suka ce in har a cikin barci ne aka yi isra'i da miraji dashi yaya za a yi kafiran maka su karyata shi wanda in a mafarki mutum yana iya zagaye duniyar wannan a cikin kyautawar ido mai kewaye kewaye ba za su yi mamaki ba amma su ne yasa suka karyatar da shi suke mamaki tafiyar wata guda ce ko daga makka zuwa baitul maqdis kuma dawowa wata guda manzo Allah ya gaya musu cewa a cikin yanki na dare ya je masallacin Quds daga nan kuma an tafi saman 7 da shi kuma na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa a farke aka yi wannan isra'i da miraji da shi kuma da ran shi da gangan jikinsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar anan ya bada labari yanda aka zo aka tsaga kirjinsa aka buɗe zuciyar aka cika aka zo masa da wannan dabba manzo Allah ya hau aka tafi da shi can kuma sannan ya jagoranci annabawa ya musu sallah sannan aka tafi da shi ga lokacin da Jibrilu alaihi salam ya nemi cewa a buɗa masa kofar sama aka tambaye shi kai da wani ne yace ni da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawan Allah har aka kai saman 7 kuma aka je aka dawo a cikin wannan yanki ne wannan duka yana nuna cewa an yi wannan isra'i da miraji da ran shi da gangan jikin shi tare da cewa wasu suka ce kawai da ran shi ne aka yi ba tare da gangan jikinsa ba wasu suka ce a mafarki ne to shi isra'i da miraji kamar yadda ayoyi na alqur'ani suka tabbatar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ne da ransa da gangan jikinsa to shi ne anan kenan sai ya ce wa ba'da a awamin 3 mabad bayan shekaru 3 da suka wuce min ba'di mi'rajin nabiyyi wan qabad bayan kenan mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce mi'raji shine hawa sama da aka yi dashi bayan shekaru 3 da suka wuce kenan suka cika kenan shekara nawa kenan 53 shine yace uzina bil hijrati na hawa ya kariba sai aka bashi izini na yin hijira wato wajen birnin Madina ma'ana cewa ya tafi birnin Madina Madina sunanta ne a jahiliya Yathrib kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratul Ahzab ya ahla Yathrib la muqama lakum farji shine yace udina sai aka bashi izini bil hijrati game da yin hijira na hawaye riba wato wajen birnin Madina kenan ya tafi birnin Madina kenan kaga bayan Allah ya aika shi a matsayin annabi ne manzo ya zauna a birnin Makka yana kira zuwa kadai ta Allah a cikin ibada shekara 13 shekara 13 ya Makka sannan bayan shekara 13 aka bashi izinin cewa ya kaure ya koma Madina shine yace ma kullu muslimin lahu al-sahiba tare da dukkan muslimin da ya abuce shi kenan dukkan muslimin da ya yarda da shi ya amince masa to Allah ya wajabta masa cewa shi ma dole ya hijira ya bar Makka ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato birnin Madina na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك